sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na musamman na ranar Christmas a yau Asabar 25 ga watan Disamba shekarar 2021. Da fatan al'ummar Krista a fadin duniya na ci gaba da yin bukukuwan Christmas lafiya. To kamar da yadda muka saba a kowace rana irin ta yau, mukan jingina dukkan shirye-shiryen mu, mu kawo muku shiri na musamman na gaishe-gaishen Christmas. A shirinmu na yanzu za ku ji maimaitan gaishe-gaishen kashi na uku wanda Grace Alheri Abdu ta shirya ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a jahalan da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Asabar jami'an tsaron gabar tekun kasar Girka sun dauki lokaci mai tsawo suna laliban waɗanda suka tsira a tekun Egin bayan da wasu jerin hadarukan kwale-kwale na bakin haure ya sanadin mutuwar kalla mutane 30 a cikin yan kwanakin nan. Da yammacin jiya Juma'a jami'an tsaron gabar sun gano gawarwaki 16 da suka hada da mata 3 da jariri 1 sannan suka ceto mutane 63 daga wani kwale-kwale da ya kife kuma ya nutse a kusa da tsibirin Faras. A cewar waɗanda aka ceto kusan mutane 80 ne a cikin jirgin ruwan. Jami'an Girka sun ce jiragen ruwan jami'an tsaron gabar teku da jirage masu zaman kansu da jirgin sama na jami'an tsaron gabar teku da kuma masu linkaya sun yi ta neman karin waɗanda suka tsira. Wannan shine babban bala'i na uku na baya-bayan nan tun daga ranar Laraba da ta wuce da ya zo a daidai lokacin da aka samu karuwar ayyukan safarar bil'adama da ba taɓa gani ba a cikin ruwan Girka cikin watanni. Kasar Saudiya ta ce harin da 'yan tawayen Yemen suka kai a garin Jizan a iyakar kudancin kasar ya kashe mutane 2 tare da jikkata 7. Kamfanin dillancin yada labaran Saudiya ya wallafa wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa 'yan tawayen Yemen sun kaddamar da wani makami mai linzami da ya hallaka wani dan kasar Saudiya daya da wani dan Yemen mazaunin masarautar. An bayyana cewa mutanen 6 da suka jikkata 'yan kasar Saudiya ne da kuma ɗayan dan kasar Bangladesh ne. Harin kan iyakar shine na baya-bayan nan a yakin basasa na Yemen da aka dade ana yi da 'yan Houthi 'yan Shi'a bayan wasu jerin har-har da jiragen kawance da Saudiya ke wa jagoranci suka kai a Sana'a babban birnin kasar Yemen da ke rike a hannun 'yan tawaye. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ta ambaliyar ruwa mafi muni a kasar Malaysia ya karu zuwa 46 yau Asabar, yayin da mutane 5 har yanzu ba a gansu ba, inji jami'ai. Yayin da ma'aikata ke ci gaba da sharewa a ranar Kirsimeti, ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi kwanaki ana yi ya yi sanadiyar ambaliyar koguna a ƙarshen makon da ya gabata, inda suka mamaye garuruwa da yanke manyan titina, sannan ya tilasta a dubin dubatar mutane barin gidajensu. Selangor, jiha mafi yawan jama'a da arziki a ƙasar Malaysia wadda ke kewaye da Kuala Lumpur babban birnin ƙasar, ta kasance ɗaya daga cikin yankunan da lamarin ya fi kamari. Mutane da yawa daga babban birnin jihar Shah Alam da ambaliyar ruwan ta shafa sun makale a gidajensu ba tare da abinci ba na kwanaki, kafin daga bisani a kwashe su ta kwale-kwale a wani aikin ceto mai cike da rudani. Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan dubban mutane a ƙasar Philippines wacce ta fi yawan mabiya Roman Catholic a yankin Asia suna gudanar da bikin Kirsimeti ba tare da matsuguni da isasshen abinci da ruwan sha da wutar lantarki da layukan sadarwa ba, bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 375 a makon da ya wuce tare da lalata galibin lardunan tsibirin tsakiyar kasar. A ƙasar New Zealand kuma suna gudanar da bikin Kirsimeti a tsakiyar zafin bazara tare da wasu dokoki kaɗan, wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe kaɗan a duniya da nau'in Omicron na cutar coronavirus bai shafa ba. Ƙasar Australia tana bikin ne yayin da take samun hauhawar waɗanda ke kamuwa da COVID-19 mafi muni fiye da kowane mataki na annobar, kuma wannan ya ƙara saka tsanani ga matafiya. Kamfanonin jiragen sama a duniya sun soke ɗaruruwan tashin jirage yayin da nau'in Omicron ke ƙara yaduwa da ya rage yawan ma'aikata. Jami'an Taliban a Afghanistan sun tabbatar jiya Juma'a cewa sun tattauna da tawagar haɗin gwiwa daga Turkiya da Qatar saboda shirin kamfanonin ƙasashen biyu na gudanar da filayen tashi da saukar jiragen sama na Kabul da sauran garuruwan Afghanistan. Tattaunawar tana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke neman hanyoyi da za a kara kai kayan agajin gaggawa ga kasar Afghanistan, inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsananciyar yunwa. Kakakin ma'aikatar sufuri ta Taliban Imamuddin Ahmadi ya shaidawa muryar Amurka wani taron share fage da tawagar haɗin gwiwar na kamfanonin Turkiya da Qatar da aka gudanar ranar Alhamis. Ya ce a farkon mako mai zuwa ne aka shirya ƙara tarukan, amma har yanzu ba cimma matsaya ba. Kafar yaɗa labaran Turkiya ta rawaito cewa kamin yin tattaki zuwa Kabul a wannan makon, kamfanonin Turkiya da Qatar sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta gudanar da filayen jirgin saman birnin bisa haɗin gwiwa.
Gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga maimaitin gaishe-gaishen Kirsimeti kashi na uku daga Grace Alheri Abdu.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring the story of hope and joy.
Masu saurare, assalamu alaikum, muna kuma sake yi wa al'umma Krista da fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan rana lafiya. Alheri Grace Abdu ce dauke da kashi na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da sauran kasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Gaison Kirsimeti ga iyayena Dara and Ngomin Tewambusa. Ina gaida ƴaƴana Jimbiya da mai gidanta Ikerewen da Dansu Samuel, Linda da mai gidanta Chukuma da ƴaƴansu Onyechi, Ioma da Chuchu, Tabitha, Elizabeth, Christy, Gloria, Moses da Mordecai. Na gaishe da yanwane na Mrs. Sarah Chris Pulus da mai gidanta Apostle Chris Bature da ƴaƴanta Toma Minti Wang da iyalinsa, Naomi Olorundare da iyalinta, Emmanuel Minti da iyalinsa, Deborah Femi Marshall da iyalinta, Dauda Minti da iyalinsa, Jesse Minti Run. Ina gaida Reverend na Ecclesia na Equator Bishara number 2, Reverend Caesar, da mataimakinsa Pastor Joseph Obandoma. Ina gaida dukkan dattibai da membobin Equator Bishara number 2. Ina gaishe da matan zumuntan Jos DCC a karkashin shugabanci Regina Tompan. Ina gaishe da Mariamu Joseph da mai gidanta da iyalinta. Ina gaida Rahila Nija da iyalinta. Ina gaishe da George Bawa da iyalinsa. Ina gaishe da Mr. John Lenge da iyalinsa. Ina gaishe da Mr. Emmanuel Ampan da iyalinsa. Ina gaida Manu Samuel da iyalinsa. Ina gaishe da duka ma'aikatan da suna aiki a asibitin Maman Gimbiya, Regina, Joyce, Tisere, Juliana, Hoja, Mercy da Mrs. Peter. Ina fata a yi Kirismeti lafiya.
Na ina gaisuwa na Christmas yunwa Allah ya sa mu ci Christmas lafiya. Ni Samuel Ogashua da Mrs. Blessing Ogashua. Muna gaishe ku ne da yalin muna ne lafiya. Muna gaida abokina Christopher Shaleku. Muna gaida John Bawala. Muna gaida Dr. Chris Imoga. Ina gaida Dr. Ashikani, Godwin Ashikani, Barry Saima, Emmanuel Ogoshi, Daladi, Honorable Ishepa Ibrahim, Ina Geswa, John, Ina Geswa, Mike Ogri, the Martinsa, Na gaisa Gombo Ari da matansa da family dukkan su suna nan lafiya amma muna Washington lafiya. Ina gaida abokanina Najeriya gaba da mutanen Nasarawa duka. Ina gaida mutane especially Lagos daga Doma. Asaiko Obi Kana kawai na garin Lagos duka na barku da gaisuwa na Christmas. Na gaida Juliana Colina daga Ministry of Foreign Affairs. Kemi Nageswa Umar Dr. Ashikani the sister she partners na lafiya. Na gaida Jacob Oname Onao wani ana yake immigration of your Lagos. Na gaida su brother nawa duka a Nigeria. Allah sa ku huta lafiya. Na gode muku. Allah sa mu shi Christmas lafiya. Allah kai mu badi. Allah kawo mana zaman lafiya a kasa mu na Nigeria da duniya gaba daya. Sako daga samu daga Washington din yana gaisuwa na Christmas.
Ni ce mai suna Farisu Shelia. Ina New York USA da zama. Ina ne ka gaisuwan Christmas ga mahaifiyata Grace Shelia da ke Kaduna da zama. Da kuma yayana Gabriel Shelia da matarsa Helen da ƴaƴansu Water Hill da Hill Center da Helmi. Ina ne ka gaisuwan Christmas ga yaya ta Hawwa Shelia da ke Gombe da zama da kuma ƙanwata Helmi da ke Lagos. Ina ne ka gaisuwan Christmas ga kakata da ke Tal a cikin jihar Gombe mai suna Rebecca Garba na Deba. Ina ne ka gaisuwan Christmas ga Becky da Jaida Garba da ke Tal tare da sauran ƴan uwa da abokan arziki da ke Gombe. Ina mika gaisuwan Christmas ga Professor Danjuma Gwani tare da matarsa da ƴaƴansu da ke Yola. Ina mika gaisuwan Christmas ga Maman Nasu da ƴaƴanta da ke Yola. Ina mika gaisuwan Christmas ga Maman Filo da ke Maiduguri tare da Aunty Hannatu da ƴaƴansu duka da ke Maiduguri da sauran ƴan uwa da abokan arziki da ke Maiduguri. Ina mika gaisuwan Christmas ga kaka da ke Ungwarimi a Kaduna tare da ƴaƴanta. Ina mika gaisuwan Christmas ga Uncle Haman da ke Kaduna tare da iyarshi Mairo. Ina mika gaisuwan Christmas ga Air Marshal MT Umar da kuma Air Vice Marshal Mu'azu da kuma Air Vice Marshal Odeyika da kuma Air Vice Marshal D da Group Captain Lawan. Ina mika gaisuwan Christmas ga dukkan zalu da ke Nigeria da babu rawa da ke Nigeria gabaki daya. Allah ya sa mu Christmas lafiya, Allah ya sa mu dace. Amin.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas.
Tunana Elias Mesenda, daga London. Ina mika gaisuwan Kirsimeti ga yan uwana wanda suke Cham Balanga local government na Gombe state, musamman na gaida shi mahaifina Pastor Cyrus Mesenda da yan uwansa Baba Philemon da Baba Galaya da shi kuma mai girma sarkin Cham wato James Churches na hudu Dumbo, na gaida kuma sauran yan uwana duka wanda suke Cham da fatan za a yi wannan Christmasin lafiya a gama lafiya. Ubangiji ya taimake mu duka. Amin.
Sunana Janet Lamda daga Maryland, na gaida baban mu Jonah, na gaida baban mu Barmak a Turaki a Limon, na gaida Sera Lambda, na gaida Friday Lambda, na gaida Nanli Lambda, na kuma gaida Seresa Lau, na gaida Sunday Lau, na gaida Dashe, Lachang Dashe, na gaida Nancy Lambda, na gaida Juchit Lambda, na gaida Bishop Gajama, Ajos, na gaida Mama Tumbut, na gaida Mama Taupen, na gaida Duke, mutanen fajara mandan church namu, ina fata a gama Christmas lafiya.
Sunana Alimati, ina zama a jahar Kentucky a garin Luvu. Ina dauka wannan zarafin isar da sakon gaisuwar Kirsimeti ga pastoci da shugabanni na Jos DCC da pastoci da shugabanni na Katsina da Tsiga DCC da shugabannin Ekwa gaba daya. Ina isar da sakon gaisuwa ta musamman ga iyaye na da yan uwa da abokan arziki da suke Ekwa Church Kadabiki, Ekwa Church Unguwar Tabo, Ekwa Church Alagaitu da gidan Kanawa. Ina isar da gaisuwa ta musamman ga Calvary Ministry Kwanta Komawa da kuma Unguwar Tabo. Gaisuwa ta musamman ga shi Dr. Salisu Garba da kuma Baba Sula Auta da ƴan uwa da abokan arziki da suke cikin garin Dan Marabu Kankara da waɗanda suke a Etsamiya Dan Marabu da kuma sirikaina da suke can a jahar Plateau. Ina isa da gaisuwa ta musamman ga abokanena da ke malumfashi tudun Misho a Equawan da Equatu. Ubangiji ya sa mai Kirsimeti lafiya, ya sa kasar mu Najeriya ta zauna lafiya, ya kuma maimaita mana tabadin badada. Amin. Nagode. Diamond Longjell, Tareda Matana, Malama Selena Longjell, Muna de Zama, Anan Sacramento, California. Muna Mika Gaiswar, Christmas ga Duk Mutaning Ampang West, da Mutaning Ilpo, da Kuma Jirnye Mokofulmu, Amangu Local Government, a Plateau State. Muna de Pata Zakui, Christmas a Chicken Lafia. Amen.
Jane O. the UK. Ina mika gaisuwa Christmas ga Ruth Sanke, Yakunat Sanke, Roda Bala, Lydia Wire, Architect New Wire, Du Yamatan Kwe Girls Secondary School, The Old Girls. Ina gaide Josiah Eric, Jane Eric, Victoria Eric, Hafsat Jimo, Mariam Ni Labarang, De Duk Mutani Southern Kaduna, Ayi Christmas Lafia. Amen.
A madadin iyali na da mai daki na Jummai, ni ne mai suna Reverend Philip Nachi. Ina mika gaisuwa na Kirsimeti ga iyayen mai daki na Mama Talatu da Baba Mamma, su kawuna Musa, Toma da Joshua. Ina gaida su innana Habiba, Roda da Rahila. Ina gaida kannena Patricia, Comfort, Pastor Chris, the Soren Yangwa, Nage, the Surtaina, Friday, Tani, Laraba, the Soren Yangwa, Nage, the Abokan Aitin Bishara, Pastor David, Idris, Reverend Gambo, the Duke Masurukon Amana Maikatan House Ministry, Ayi Kirsimeti Lafiya, Wengiji, Yakaimu Nabadi. Amen.
Oh, Diana, oh, Diana, oh, Diana.
Bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2022 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma mika gaisuwa fata alheri da barka ga Christmas ga ƴan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma abotan sashen Hausa dake tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Christmas lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya. Allah yayi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2022 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherin sa.
Karshen shirin namu yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka taya na gabatar da shirin musamman Muhammad Baballa Hafiz da Grace Alhera Abdu ni Maryam Dauda ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.